banagana ine kukoya mine kawa kukoya mine kawa bibaya banagana ine kukoya mine kawa kukoya mine kawa kukoya mine kawa kukoya mine kawa
Wanabune ba tabagani bayari ya mantada ko akawai
forget them
mantada ko akawai
forget them
nace mantada ko akawai
forget them
wanabune ba tabagani bayari ya mantada ko akawai
forget them
mantada ko akawai
forget them
nace mantada ko akawai
forget them
nace mantada ko akawai kin iya ne ko ya ma ko akawai basu ko shi ba karama ko akawai kudina nan ya gama ko akawai ke da to ne kasar nan ki shiga kawai baby na kin shiga jikina na cike jikina na rasa gari na na fasa kashi na kan takora Toki ya ci kisa ido na kinji ma bisan nan yi ki sauka umpon sun ya kare shafa toka bude kafan ki kita da kura abin kashe maza yana kaduna ba da fawa amma kullun ya nuna baby tai rawa har ta suma rega 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 da da kura
wana abu ne ba taba gani ba yariya manta da kowa kawai
forget them
manta da kowa kawai
forget them
nace manta da kowa kawai
forget them
wana abu ne ba taba gani ba yariya manta da kowa kawai
forget them
manta da kowa kawai
forget them
nace manta da kowa kawai
forget them
wai mumun bata to su mafa mumun bata to su mafa wai mumun bata to su mafa mumun bata Tosu mafa, wai mumbata. Tosu mafa, mumbata. Tosu mafa, tosu mafa,
tosu mafa.
Masu kul mafa, masu bata su nafa. Rani da emmatan,
emmat.
Wakanga ya doki chaji,
chaji.
Gashi ku shashi da shayi,
shayi.
Rawan aishe na balayi, ku kwashe ku fadi ku tashi. Ashe waya na bashi da kati, Nafisa Audu na layi. Labari shede labadi body I share the body
wana abu ne ba taba gani ba yariya manta da kowa kawai
forget them
manta da kowa kawai
forget them
nace manta da kowa kawai
forget them
wana abu ne ba taba gani ba yariya manta da kowa kawai
forget them
manta da kowa kawai
forget them
nace manta da kowa kawai
forget them
wai mumun bata
to su mafa mumun bata to su mafa
wai mumun bata
Tosu mafa, mumbata. Tosu mafa,
wai mumbata.
Tosu mafa, mumbata. Tosu mafa.
Short on the mix.